bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum daya tilo a garin Anako dake karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata. Al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shedawa muryar Amurka inda ya kara da cewa
ya abin da muke gudanar da akwai Oka kam akwai zaman lafiya mu da shiru ba matsala da kowa idan kana nan ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko me duk dai muna zaman lafiya daga mu har ɗan ƙasar nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa kai kanin diga shekaran diga dai shekaran jiya yau gaba da ba wani ma abun nan zaman lafiya ko muke tare da mutane kuma har ko su muna gudarwa da shi yadda ya kai sai kamata ba ta kura mana ba mu ko ba ta kura da mu an kanin mu da su ta so ci kuma kai ba wani matsala da mu da su
akan wannan batun ne na tuntubi Alhaji Gidado Sidiki shugaban kungiyar Yatti Allah a yankin Kudu maso gabashin Najeriya ga kuma abin da yace
wato abun da ya faru kamar yadda kaje ka mamu muka je cewa an hada a rayar da shi tsakanin magaya da bado ma akwai wukarin da shanu suna kan wani gona ana kama sassu karin sam wanda gonan ne aka sagama daga Anambra state wajen da shi ne yake producing the highest rice a Anambra state shi wannan gonan shanu suna shiga wannan gonan sun kawo complaint cewa don Allah ya gawa shanu su dena shiga wannan gonan don an yi kokari yadda za a hana shanu lokacin da shanu gaskiya ya mutane ba shanu ba su gida shanu ba amma daga baya sai muka ji cewa an kare shanu daga baya kuma sai muka ji mutum an hayar sabo gaskiya ban san yadda aka yabo ya ya baro tunda ba na
bin diki ya kuma ce
a gaskiya amma sai muna mai ci Allah muna bincike sanar abun dole sai ayi bincike muna bincike turo mutanen da suke wannan gurin ko ya ga daga dauko za mu samu matsayin da suke wannan abu in Allah da kuma in mun sake su za mu mika hukuma
wannan rundunar ɗan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan danyen aikin abinda na tambaye shi kwamishinan rundunar ɗan sandan jihar Malam Garba Umar kenan
ana bincike akan maganan ba yes ba optics for now ana taking kene akai akane me ya faru me yake kuma abin da ya tsawo fada din cikin shawo wannan shine nake bincike a
rikicin da yayi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuwaya a yayin da yake gonar sa lamarin da yasa ɗan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso Alfonso Sokori gwe muryar Amurka daga Oka Najeriya